أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله إذا ما تجب هذا تفسيري دعوكم amfani da ilimi karkashin ayan nan da take muka fara tafsirin ta ta cikin suratul hajj wanda innal ladzina kafaru yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram allazi ya'nahu linnas sawa'an al-akif fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin yuzqahu min azabin ali wannan aya mun yi tarjuma ta a satin wancan da ya gabata satin da ya wuce kuma muka ga tafsirin ta da wanda suka biyo bayan ta yau kuma abinda zan mu gani ita wannan aya ta 25 ta cikin suratul hajj wadda mun ganta zan mu karanta ta mu dauki abin da ake cewa hidayatul ayat ko kuma shine dai nafsin a cikin muzakkira abin da muke ce muku ma yusafadu min al ayat abin da ake daukan fa'ida shi karkashin aya ko kuma al ahkam kamar yaran wannan mai muzakkirar da muka karanta ta ayatul ahkam wadda abin da ake nufi shine fa'idodi da ilimi da ake dauka karkashin ita wannan aya kuma kamar yadda na ga muku yanzu ku tsaya ku ga yadda ake zubo fawaid da al-ahkam na karkashin aya ma yustafadukin da ake zubowa zaka ga sun sha bamba da wannan al-muzakkirat ta wannan dan takaicewa ne kai wanda bai kai ya kawo ba amma wannan ma yustafadukin zan mu ga bambanci tsakanin shi da wancan kamar yadda na faɗa ran saboda shi wannan dama ana kiyayewa ne duba da marhalar da duba da cewa shi tambaya za a yi kan shi da duba da wasu abubuwa daban to amma wannan kuma kai karatu ne wanda mutun zai karanta zai saurara ya fahimta na farko tarjuma zan maimaita tarjuma ayarin saboda tun wancan satin ne aka yi ta Allah yake cewa madaukin sarki innal ladzina kafaru wadanda suka kahurta wai sudduna an sabilillah wannan wawu din muka ce wawun ce sila ce ba a sa ta wajen fassara innal ladzina kafaru yasudduna an sabilillah wadanda suka kahurta lalle suna kangewa shine hanawa an sabilillahi gami da tafarkin Allah suna hana mutane gami da su bi tafarkin Allah wal masjidil haram kuma suna hanawa gami da masallaci mai alhurma allazi ja'annahu linnas wanda muka sanya shi ga mutane sawa'an al-akif fihi wal bad duk ɗaya ne da wanda yake zamana a gurin al-ukuf shine al-luzum itikafi ma ana ce mishi itikafi dan saboda li annahu mulazamatul masjid lil ibada lazumtan masallaci aka fafa to alaqamin ya akufuna ala asnamin lahum kaga ya akufuna yulazimuna al-i'tikaf ko shine lazumta kenan sawa'an didde ne al-akif wanda ke lazumci ma'ana zamanan nan gurin wal-bad al-bad min al-badiya inni araka tuhibbul ganama wal-badiya hadisin bukhari mun gani al-badiya shine kauye wal-bad da wanda yazo daga kauye yace man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin duk wanda yayi nihin ya yi nihi a cikin wannan mai alhurma guri mai alhurma to Allah yake cewa nuziquhu yayi nihin baudewa da zalimci nuziquhu min azabin alim zan mu dandana mishi azabawa da take mai radadi wannan shine tarjuma wannan aya wanda dama mun gani yace warada fi qisati nuzuli hadhihi alaya ya zo cikin qissa ta sababin sabkar wannan aya anna zalika kana amal hudaybiya wannan yana da cikin shekarar sulhul hudaybiya ne aka sauko wannan aya shine shekara ta 6 bayan hijira ta annabi ba tare da sabani ba kenan wannan ittifaki ne haka ibnu kasir ya faɗa kuma haka yazo cikin sira ta annabi alaihi salatu wassalam wanda ya nassanta yace kirar wannan aya an sauko ta ne a cikin lokacin sulhul hudaybiya shekara ta 6 al-imamu az-zuhri malamin al-imamu malik da nafi maula ibn umar shi ma malamin al-imamu malik da Qatada da Musa ibn Uqba babban malamin sira da Muhammad ibn Ishaq ibn Isar da wasunsu duka sun yi tahi akan haka dan saboda mas'ala kamar da yake cikin bahasul ilmi mas'ala in ta shahi sira ce ga malaman sira nan su ibn Ishaq sahibu sira ga su Musa ibn Uqba sahibu sira hina sadda su ne manyan littattafai abin da ya shahi babban masdari na sira annabi alaihi salatu wassalam hina sadda kufaru quraishin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal masjidil haram lokacin da kafuran quraishawa suka hana annabi alaihi salatu wassalam gami da masallaci mai alhurma kamar yadda yazo cikin sahih bukhari hadisi na 1889 daga ikrama maula ibn abbas yace ibn abbas yace kad uhsira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle an sa ma annabi sallallahu alaihi wasallam tsaro an tsare shi kafaran quraishawa sun tsare shi fa halaka ra'asahu ya aske kanshi wa jama'a nisa'ahu ya sadu da iyalan shi wa nahara haidaihu ya soke taguwa shi hatta atamara aman kabilan sayyid a shekara ta gaba sai yayi umara ka haka yazo wannan bayanin cikin al-muharrarul wajiz na tafsirin ibnu adiya da mufatihul ghaib da al-jami li ahkamul qur'an da tafsirin ibnu kasir da al-lubab fi ulumul kitab na ibnu adil al-hanbali da fatahul kadir na al-imam shaukani rahimahullahu ta'ala duka aka suka tabbatar wannan manyan malamai yace walam yu'lam lahum saddun qabla zalik bas taba kange annabi gami da masallaci mai al-hurma ba kahin wannan shine na farko illa al-afrad min an-nas sai dai dai ku wannan zai je a hana shi wannan daban wannan ku annabi yayi tawaga shi da jama'a su zuwa masallaci mai hurma ake magana a kange su wannan shine na farko kamar yadda abko cikin farkon aikin annabi alaihi salatu wassalam da aka bashi manzanci munasabar wannan ayar da abin da ya gabace ta shine yayin da Allah ya bayyana kamar yadda mun sani cewa mun ga a cikin wannan muzikira yana ta ambatan munasabatul aya lima qablaha dan saboda dole sai ka san munasabar aya da abin da ke gabanta zai zo da abin da ke baya dan suka da akwai tarabud tsakanin su akwai kulli tsakanin su kulli juna babu wani bambanci dole sai ka karanta daga farko ka fahimci siyakin lada zai baka ma'anar aya ta fito hili to munasabata shi yasa malami suke ambatan munasabar ayoyi da abin nan da suru shi yasa wani babban malami yayi nuzamu durar fi tanasubul ayi was suwar fi tanasubul ayati was suwar wajen mujallar guya kai 20 Allah mashi rahama wannan munasabar ma shine ambace ta yake ambata yake cewa annahu lamma fassala ya ba'da an fassala fi ma taqaddama min siyaqil ayati bainal fariqain yayin da Allah ya abin da ya gabata ya bambance mana abin da yake tsakanin jama'a guda biyu bambanci tsakanin guda biyu mummunai da kahurai sai ya biyo mana da bayani akan girman alhurma daki mai alhurma dan ya nuna mana girman kahurcin wanda suka kahurce ma annabi alaihi salatu wasalam kuma yana daga cikin sha'anin su ma kangewa game da wannan daki mai alhurma da tafarkin Allah kuma wannan shine hana su da kiyawarsa da suka yi daga hijira kuma suka hana su su yi jihadi cikin tafarkin Allah kamar da yake cikin mafatihul gai da wancan littafi da muka ambata nuzumud durar tare da bayanin abin da ke nuni akan wannan kahuran quraishawa sun ci gaba da kahurcin su abin da yake nuna mana wannan shine fadar Allah madaukin sarki innal lazina kafaru wadanda suka kahurta wa kazalika fa inna wa'idul kufar fi hadhihi al-aya muqabil li'adi al-mu'minin ce kuma dan saboda haka sai kasance mummunan narko da aka yi ma kahurai cikin wannan aya muqabili ne game da kyakkyawan sakamako da aka ma mummunai a wangakin shi Allah madaukin sa alƙawalin shi Allah yana da al'ada cikin alqur'ani in yamma kahurai bayani alƙawalin da ya musu na azaba da na kaza to kuma bai ya bari sai ya kawo muqabilin wannan kishiyar wannan ga mummunai su wancan ya ce innal lazina kafaru yasuduna an sabilillahi wal masjidi al haqqa karshe sai yake cewa nuziquhum min azabin alim ko to su kuma wannan sai yace wa hudu ila dayyib min al qawli wa hudu ila siratil hamid a tahir ibnu ashur mi al tahrir wa al tanwir Allah mashi rahama da jin kai a tafsirin shi mujallal na 17 safa ta 235 yake cewa Allah mashi rahama yake cewa hudu ila dayyib min al-qawl hudu la sirata da muke fa mawqi a hazihi al-jumla al-istinaful bayani mawqi in wannan jumla shine al-istinaful bayani wanda mutum ba albalaga yau ban zan mu tsaya bayanin wannan abun ba wal ma'ana kama kana saboda kamar yadda muke ta hada ilman mukana addini dukkan su suna da alaka da juna sawa'un ya kasance shari'a kake karantawa ko hadisi kake karanta ko fiqhu ko me ko usulul fiqh ko menene kake karanta ko tafsirin qur'ani to dole kasance sauran ilman mukan kana da ido akan su dan irin wannan abubuwan za a yi ta cin karo da su ana a cikin tafsiri yake sai a kawo wani abu da ya shahi balaga in baka karance ta ba tsaya za a yi kuma a tsaya da tafsirin a koma darasin balaga bayai ba kawai idan mutun ya gane wal ma'ana kama kana sabo istiqaqil mu'minin zalikan na'im bittaba'im siratal mustaqim yace siratillah kamar yadda ya kasance mummunai dan saboda bin hanya Allah suka cancanci wannan ni'imar to haka nan ya kasance mushrikai su ma kuma sun cancanci azaba dan saboda kahurcin su da hanawa game da tafarkin Allah yace ma amuna hazihi almunasaba lima qabla takhallusun badi'un ila ma ba'dahu bayanul muslimin fi masjidil haram duk da an yi kokarin bayyana munasaba kuma amma sai Allah cikin hikima ana cikin wata hira sai kai tsaye cikin al-takhallusul badi abinda ake cewa takhallusul badi kana cikin wata hira nima ilimin balaga ne kana cikin wata hira cikin hikima da kadan kadan da kadan kadan ka zari kanka ka barata ka shiga wani zancen daban ba ana tsakiyar ta baka ka yanke ta kace ai kaza ka sama ne wannan yana cikin rishin fasaha da rishin balaga to qur'ani yana da wannan al'ada a takhallusul badi ana cikin kissar kaza ana cikin kai da kanka ka san cewa ana maka isharar cewa an zo fa karshen maganar nan zaka san cewa karshen ta ne aka zo nunin da ake maka ba kawai ana tsakiyayi bane za a yanke kawai a tahi wata hirar daban shine at takhallusul badi sai aka shiga ta aka yi takhallusul badi aka shiga bayanin abinda mummune suka cancanta a cikin masallaci mai alhurma da kuma tsoratarwa game da ilhadi a masallaci mai alhurma da kuma tsarkakewa akan cewa ka abar ya kasance masallaci mai alhurma matattara ce ta shirka matattara ce ta kazamta da zalunci da wuce gona da iri sai abinda zan magana ba na duka wannan shin huda ce akan mayus tafadu sai al-hidaya da fa'idodin da ake dauka karkashin wannan aya mai alhurma mai girma cikin wannan aya da aka karanta ma'ana innal ladzina kafaru yusudduna an sabilillah ma amma taqaddama min asbati hal ma qabla ha takhallusun badin ila bayani haqqil muslimin fil masjid al-haram an yi mana kyakkyawan nuni zuwa ga abinda mummune suka cancanta a cikin masallaci mai alhurma wa tahawil amri ilhadi fihi kuma da tsoratar da lamari na ilhadi a cikin shi wa tanwihum bil masjid al harami kuma da fadakarwa game da masallaci mai alhurma da tsarkake shi kada a bari ya kasance matattar shirka ce da matattar kahurci zalimci na biyu cikin fawa'ir inda zan mu karanta khusassad du anil masjid al harami bi zikri an kebanci kangewa game da masallaci mai alhurma duk da cewa duk abin da suke na hanawa game da tafarkin Allah ya gama dan saboda ihtimami da shi abin da yake nihi nan gurin innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi sai aka ce kuma wal masjidil harami kaga asaddu an sabilillahi har masallaci mai alhurma ya shiga yana daga cikin aikin Allah to amma kuma ya aka kebance shi kuma aka ce wal masjidil harami kuma haka masallaci mai alhurma ma suna kangewa suna hanawa akan shi to wannan dai mana nunin himmantuwa da bada himma da kuma sanin kimar shi masallacin mai alhurma kamar yadda Allah in ya ambaci mala'iku kuma sai ya ce da Jibril da Mika'il dan saboda ya nuna mana girman su da darajar su a cikin mala'iku to shi ma wannan dai ya nuna mana girman dakin shi mai alhurma da darajar shi a cikin sauran ayyuka na alkhairi sai yake bance shi bayan ya shiga cikin fi sabilillahi kin kamar yadda ya zo cikin hadisi annabi alaihi salatu wasalam ya kalli Ka'aba yake cewa Allah madaukin sarki tana da kima amma kuma yace gushewar duniya yahi a ce an kashe ran mummuni kuma ka ruhi da rushewar Ka'aba da mahallu shahid ya mana nuni akan cewa tana da daraja tana da kima mazakir bina'ihi sannan kuma sai ya cirata zuwa ga ambatan gina shi da abin da ya ba haka na shar'antuwa haji tunda lokacin annabi Ibrahim abu na gaba at-ta'bir bil mudari fi jumlati wa yasudduna an sabilillah Allah da ya kawo mana fi'ili mudari bai ce ba wasaddu an sabilillah fi'ili madi sai ya kawo mana cewa yusuduna an sabila ce yufidu anna hadha sududu minhum mustamirrun da'im dan ya mana nunin cewa wannan kangewa da hanawa da suke zuwa ga aikin Allah ga masallaci mai alhurma abu ne wanda yake dawwamamme kamar yadda al-imam zamakhshari ya yi nuni a cikin tafsirin shi al-kashaf an haqa'iqi gawamid at-tanzil wa uyunul aqawil fi wujuh at-ta'wil yace fi'ili mudari an yi amfani da shi dan nuna cewa wannan aiki ne nasu wanda suka wuce da shi maimakin kama a ce wani yayi kaza labari ne da ya wuce ya sha bamban da a ce wani yana yin kaza yana yi kenan yayi kuma yanzu ma yana cikin na hudu fi hadha al-istimrar al-mustafad min at-ta'bir bil mudari a cikin wannan abinda muka fahimta na cewa abun aikin nan nasu mai kakke ne kullun sun ci gaba da shi dan an kawo fi'ili mudari wanda yufidu al-istimrar anna min sha'anil kufar wa min awsafihim asaddu an sabilillah ana nuna mana cewa kawa aikin ka dan Allah ya nuna mana da ya kawo fi'ili mudari bai kawo fi'ili madi ba dan ya nuna mana cewa musa akan mu cewa hanawa game da bin addinin Allah da hanawa game da bin dokoki na Allah aiki ne na kahure siffa suce har abada wa huwa naziru qawlihi kamar hadar Allah ne madaukin sarki da yake cewa cikin suratul ra'd allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah kaga yake ce sai kawo fi'ili mudari yace wa tatma'innu zukatan su suna nutsuwa zuwa ga zikirin Allah dan ya nuna maka cewa siffa ce ta mummuni da'iman har abada zikirin Allah nutsuwa yake samu shi ba wani abu bane wanda an yi shi ya riga ya wuce na abu na gaba wala alla innama kana ta'biru bil mutari' min jumlat innal ladzina kafaru yasudduna an sabilillahi li iradati rahma bil mukhadibin wa man fi hukmihim kuma wancan da yake hadin cewa Allah ya nuna mana cewa istimrari ne kuma ci gaba ne da kafurai cewa sha'anin su ne suffa su ce hana bin addinin Allah duk wanda ke rayuwa a rayuwa ta yau in ya san abin da duniya take gudana ya san aiki na kafurai da halin su akan duk inda suka ga wani gurin da aka ce addinin Allah ne zai tashi addinin Allah ne zai daukaka sai su yi kokarin kulla makirci da kulla sharri a gurin dan su samu su wargaza wannan addinin da na Allah ko su kulla ma masu shi sharri ta yadda zasu kawo karshen su wannan Allah yayi gaskiya dan ya ga mana cewa suffa suce ta har abada kuma sallu ta lazumi ce su wala allahu inma abin da yasa yace me yiwa abin da Allah yasa ya ba mu labari da fi'ili mudari'i da yace innal ladzina kafaru yasudduna an sabilillahi li iradati rahma bil mukhadibin wa man fi hukmihim dan nihir rahama ga wanda ake ba ma labari yan uwa mu nura haka mai da muke fada duk wani harafi da ka gani cikin qur'ani duk wani abu da Allah yayi tasarrufat na qur'ani cike yake da balaga cike yake da fasaha to tunda koyan mana nunin cewa aikin kafurai ne ci gaba da kangewa a tafarkin Allah to kuma mu da muke cikin mummunai da muke matsayin mu na musulmai kamar labari ne ake ba mu akan cewa ya kamata mu kuma mu ci gaba da dagewa akan riko da addinin mu ma mu kasance akan istimrari akan riko da addinin Allah kamar shari da kamar yadda su ya kasance shi wangakin su ne suffa su ce ta kahurji hana da tafarkin Allah to kuma mu ma nuni ne gare mu akan cewa mu darmuniya mu kasance masu kokari da iya kokarin mu akan dagewa da ci gaba da riko da addinin na Allah nan da bashi kariya dan saboda duk abin da aka ce aka sanar da kai cewa wani hayana nan yana ya kakka kanka za to kullun ka tsaya cikin shiri kullun ka tsaya cikin tunanin kai kuma kai ma yaya zaka fito ma nakan abin yadda zaka kare shi kana rike da masalan wani wata jikakka ta kudi aka ce maka wancan barawan ka yake bi to ka san irin rukun da zaka mata ba irin na ba baka labari bane to shine Allah yake ba mu labari tunda suffa su ce hanawa ga farkin Allah to kusan rukun da zaka ma addinin ku ko da yaushe ya kasance kuna da kuzu hizrakum ko kasance cikin shiri ko da yaushe abu na gaba yu khazu min at-tashni'i fi saddi al-masajid al-haram tashni'u saddi an ziyaratihi wa tashni'u saddi qadhihi qasidihi an dukhulihi wa salatihi kamar yadda zan mu dauka cewa munanawa ne ai Allah dai ba mu suffa cewa suna hanawa aje ta masallaci mai al-hurma munana aikin su ne yake ba yaban su bane yake ba labari bane yake ba da dan ayabe su ai munana aikin su ne yake ko to wannan munanawa kuma ta shiga kalkashin wanda za su haje ne aka hana suka hana to wannan ya shiga kalkashin mu san cewa wanda ma ya hana zuwa a ziyarce shi koda ba aikin haji ba mummunan aiki ne kuma da wanda ya nuhace shi zai ya shiga dan yayi sallah ko yayi tawafi da makamancin wannan na makasir ko ya ziyarci kabarin annabi ko ya je dan ya ga masallacin kawai dan saboda ziyartar shi ma ibada ne to wannan kin gabaki dai duk wanda yake hanawa Allah yana mana nunin cewa su ma sun shiga kalkashin sun shiga kalkashin hani kuma sun shiga kalkashin munanawa na gaba fa'ida ta bakwai wa fi hazfi khabaru inna fi jumlati innal ladzina kafaru yasudduna an sabilillah tahawilu li shana'ati hadzal fi'l anan cikin nan gurin na gaba kamar yadda Allah yake cewa fa atabiru ya ulul absar kusanu rada hankali cikin littahi na ya kuma su hankali littahin Allah wanda bai sa nura da hankali har abada bai da rabu cikin fahimtar shi shi yasa malamai suka yi tafsirai muke gani tafsirai ga sanan jingin masu yawa manya duk da saboda su suke bi suke zakulo mana abubuwan fahimta abubuwan da za a yi i'tibari da nura a cikin littahin na Allah wani abun kai da kanka ba kwata-kwata ba ka sa shi a kanka ba amma ana gaya maka sai ka ga eh lalle ku haka ne a cikin jumlar nan da Allah yake cewa innal ladzina ka lalle yace waɗanda suka kahurce suna kangewa gami da tafarkin Allah da masallaci mai alhurma jumla ce khabariyya ba wannan nake so ba a kawo khabar kinta ba jumla ce wanda ba a kawo khabar kinta ba an shahe shi yace waɗanda suka kahurce kuma suna tafanawa gami da tafarkin Allah bai ce ba mutanen banza ne ko kuma ba su da kirki ko kaza da khabar ya kamata a kawo sai yake kawo khabar kin sai yace tahawilul lishanati hazal fi'l kawai tsoratarwa ne Allah yake gami da wannan aikin wa anna alqa'imina bihi mutawa'iduna bil wa'id al fazi'i bil halak kuma wanda suke tsaye akan yin wannan aikin to ana ba su labarin cewa su ji tsoron azabar da zai tattaro su abin ba karamin aiki bane wa bi tahdid al khatir bil intiqam minhum kuma da tsoratar da su akan cewa tsoratarwa mai tsanani akan cewa Allah yana shirye akan ya dau mataki akan su Allah madaukin sarki zai dau mataki akan su, shi yasa yake kawo ma, shi yasa Allah madaukin sarki yake kawo khabar in jumla, dan wanda ya san nahau kuma nan kaga in mutum ba nahau ya sani ba ya san me ake ne da cewa jumla batta da khabar ba. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram allazi ja'alnahu linnas, har zuwa karshe babu khabar, babu khabar a ciki khabar in jumla. Allah ya shahe shi dan saboda tsoratarwa, kamar yadda yake al imam yayi bayani cikin al muharrarul wajiz ibn adiya. Wa fi maji'il wa'idi fi saddi an al masjidil haram maqrunan bil wa'idi fi saddi an sabilillahi li anna Allah ja'ala al masjidil haram qiblatan linnas mutaabiduhum. Amma kuma abin da yazo gami da kangewa cikin amma sha'anin masallaci mai alhurma, sai aka ce musu, aka faɗa a cewa suna da azaba mai radadi masu yin haka nan, aka gama shi da wa'idin shi gami da mai kangewa cikin tafarkin Allah gaba ɗaya ma, dan a nuna mana cewa masallaci mai alhurma yana da daraja, yana da alhurma dan saboda alqibla ce ta musulmi kuma gurin ibada su ne. Anak abu na gaba, wa fi masjid fi wasfil masjid bil harami, masallacin da aka siffanta shi an faɗe shi sai da aka siffanta shi da cewa mai alhurma, masallaci ne mai alhurma, yace masjidil haram allazi ja'annahu linnas, yace listiwa fi nafsil masjidil haram, yace dan saboda daidaito cikin masallaci mai alhurma shine kadara daraja wadda an yi ijma'i akan ta, dan yana da mutunci da daraja da kima wadda an yi ijma'i akan ta, babu mai musu akan wannan. Kamar yadda ke cikin aljamil ahkamul qur'an na al-imam al-qurtubi rahimahullah da al-muharrar al-wajiz na ibn adiya. Na gaba, yustafadu min idlaqin nas hahuna anna zalika yashmalu allazina qalihum ismun nas min ghairi fawqin bayna hadirin wa badin wa ba'idin wa tari'in wa makiyin wa afaqiyin. Nan gurin sai Allah madaukin sarki yace mana, bai ce mana ba allazi ja'annahu lil mu'minina, bai ce ba lil mu'minina ko lil muslimina, sai yace lin nas, dan saboda ya mana nuni akan cewa ya tattaro dukkan wanda ake magana da su a yanzu, sawa'un wanda ke dan kawai ne da wanda yake kusa da wanda yake nesa da wanda zai zo da wanda yake na Makka ne da wanda zai wayi daga nesa, shine amfanin cewa lin nasi ja'annahu lin nasi, bai ce ba lil muslimina ko li ahli Makka ba. Kamar yadda yake cikin tafsirin al-kashaf na al-imam az-zamakhshari rahimahullah. Abu na gaba, kama anna fihi anna al-istiwa'i fi jumlati sawa'an al-aki fihi wal bar, kamar yadda yake cikin jumlar an daidaita cewa duk ɗaya ne wanda ke zamna garin da wanda ya zo baqo dakin wannan a wajen su gaba ɗaya daidai ne, yace inna ma huwa bi sifati kaunihi masjidan mudhi'a awwal ma wudi'a, dan shine kasancewar daki na farko da aka azama mutane dan saboda ibada da sabki wajibi da dawafi da sa'ayi. Ina daga cikin abin da zasu gamu da wannan cikin dukkan mashair, kamar tsayuwa a Arfa, kamar yadda Allah madaukin sarki ya sanya shi khasatan ne ga mutanen shi mummunai ma cikin sha'anin masallaci mai alhurma, dan saboda tsaye da ibada shi, kuma dan saboda ayi dawafi, ayi haji, ayi umara, dan saboda wannan ma'anan ne ya zama to kangewa gami da wannan daki mai alhurma zai kasance mummunan narko zai samu mai yin wannan abinda Allah ya sace sawa'an al-aki fihi wal bad, dan ya nuna cewa kada ƴan Makka su yi jiji da kan cewa ayi dakin a garin me yake, ko kuma su ji cewa mu mun hi ku cancanta a garin me yake, sai Allah ya kore wannan ya nuna musu cewa duk ɗaya ne na kowa ne. Na gaba, yu'khadhu min wasfil masjid bil harami, zan mu dauki ilimi a kalkashin Allah da ya ambaci masallacin nan mai alhurma, yace al masjid al harami allazi ja'alnahu lin nas, yace dan saboda karawa da muna nuni gami da munin wanda ya kange wanda suka hana gami da wannan masallaci mai alhurma, dan a nuna cewa abinda suka yi ba karami bane, he da ma aka siffanta shi da cewa masallaci mai alhurma, dan saboda shine dalilin da yasa za a kama kahurai mushrikai da suka hana annabi gami da zuwa da shi da sahabbai, dan saboda masallaci ne mai alhurma, sababi ne gami da hanawa gami da wannan masallaci, dan saboda sun saba ma abinda Allah ya yi nihi, dan shi ya sanya wannan daki zama na duk ɗaya ne wajen cancantar ibada a wajen shi da dan gari da wanda yake lazimtacce yana zaune a nan, da wanda yake dan kauye da wanda yazo daga nesa, matukar ya shigo wannan guri to duk ɗaya ne, kenan yake nuna cewa su wannan da suka hana wasu sun saba ma abinda Allah ya bukata, abinda Allah ya nuhata na cewa duk ɗaya ne a wajen kowa. A na gaba, fa'ida ta gaba ta 13, wa fi ta'bir al-akif fihi, a cikin bayanin da Allah yake ce mana wanda ke zamana a cikin shi, da mun gani al-ukufu shine al-luzu, wanda ke zamana a wannan daki kinaya ce gami da ƴan zaman Makka, wanda ko kuma sha'anin shi ne ya zo cikin masallaci, ya yi itikafi cikin masallaci mai alhurma, wanda mukabilin shi yazo ga wanda ke nesa albadi albaidi anu wa fi zikrul ukufa hauna ta'arudu bi anna sakin makka la sahiquna bi sabab sukunaha maziyatun ala ghairihim anan gurin Allah sai ya kawo bai ce ba lafazin sawa'un fihi al-makki wal-badi bai ce ba daya ne wanda yake dan makka da wanda yake bako ya zo daga nesa sai ya ce al-akif dan ya nuna cewa komun irin lazumtar da kan magarin ko da a ce tun a aihe ka a garin kake ka taba hutabaran cancantar dan gari to amma da kai da dan kauye wanda ya zo a wajen cancantar daki mai alhurma duk daya ne baka da ikon ka mushi sai yayi ba mu itibarin abin da cewa al-akif lazumtacce kamar wanda ya ji cikin ɗakin ma ya lazumta kullun yana nan azamne yake bai huta ko giran shi bai zuwa to da shi da wanda ya zo ba ko wajen cancantar ayi ibada duk ɗaya ne kai ya ji cewa mu ne ɗan gari na 14 yu khaz minha anna min a'zami suwaril ilhadi al-mutawwid ila inhaki hurmatul haram dan mu fahimta cewa cikin mafi girman surori na ilhadi mafi girman nau'ika na ilhadi da bauɗe ma Allah cikin su shine yin keta alhurma Allah a cikin daki a waje dangance da dan masallaci mai alhurma kamar yadda Al-Tahir ibn Ashwa abunna mai adwa'ul bayan ya wada fi dahir Qur'ani bil Qur'an abna 15 fa'ida ta 15 zan mu dauka a cikin fa'ida inda Allah yake da ya shahi mafa'ulin yurid yace an yatanawala hadha tahdid hauna kullu mutanawilin fa'i ummu kullu man yusaddiqu alayhi annahu ilhadun bi zulmin fil masjid al haram anan shi ma yurid sai Allah madaukin sarki ya shahi mafa'ulin a ciki yurid maza yurid kaza kenan ba a kawo mafa'ulin bihi mansub ba dan saboda nuni da tsoratarwa ta karshe akan cewa duk wanda ya kasance yana aikata dukkan wani nau'i na aikin banna a wannan ɗakin to ya kumshe shi a ciki ba cewa man yurid fihi kaza ba wannan bi zubi ilhadin bi zulm ba mafa'ulin bihi bane an shahi mafa'ulin bihi kin dan saboda nuni ga cewa duk wanda kowane irin nau'i ba hai irin nasa ba duk wanda kowane irin nau'i na fasadi da kangewa game da banna a tafarkin Allah a masallaci mai alhurma ya shiga kalkashin irin wannan wa'idi abu na sha fa'ida ta 16 yu'khaz min fahawa hadha tahdid fi hadha siyaqi anna alwajibu ala man kana fil masjid alharam an yabdu bi nafsihi anan kuma a cikin gamagarin maganar da Allah yake faɗa da kuma mun fahimci siyakin zancen zan mu fahimci cewa wajibi ne ga duk wanda ya kasance cikin masallaci mai alhurma ya kame kanshi ya shiga hanya wadda take ta daidai da adalci cikin dukkan wanda zai zo wajen shi da wanda zai taho a gurin shi wannan a ciki muka fahimci haka inji al-Imam Az-Zamakhshari cikin Al-Kashshaf da Mafatihul Ghaib da Tafsir Abu Sa'ud na gaba fa'ida ta 17 duka cikin fa'idodin wannan aya daya daya yustafadu min maji'il ilhad munakkaran fi siyaqi shardi anan gurin da aka kawo ilhad ba a ce wa man yurfihi bil ilhad ba aka ce bi ilhadin ilhadin aka kawo shi da nakira cikin siyaqi kuma na shardi an nakirati fi siyaqi shardi annahu ya ummu kullu mailin wa udulun alil kasidi ya tattare dukkan wani karkacewa da dukkan wani barin hanya a cikin daki mai alhurma ba sai nau'i kaza banda na kaza ba su kangewa ne suka yi go to nuna maka cewa wanda ya je ma da wani aiki na banna sawa'un shan giya ne sawa'un zina ce sawa'un sata ne duk abin da ya tafi to ya shahi dukkan wannan abubuwa kamar yadda ibn Athiyya a cikin al-Muharrarul Wajiz da mai adwa'ul bayan al-Imam Shankidi kenan yake suke cewa jami'ul ma'asi min al-kufr ila sa'gair fa li'izm hurmatil makan yace ya tattaro dukkan ya gama dukkan wani aikin sabo tun daga kahurci har zuwa sa'gairuz zunub dan saboda girman wannan guri mai alhurma wanda Allah yayi mummunan narko mummunan alkawali ga duk wanda mummunan tanadi ga duk wanda yayi niyya ba aikatawa ba niyya ta aikata aikin sabo duk wanda yayi niyya ko bai aikata ba za a musu hisabi akan ta wannan magana ce ta Abdullah ibn Mas'ud da jama'a da dama cikin sahabbai fa'ida ta 18 fiha tanfirun an wasful kufar al mawsufina bil kufr wa bisadd an sabilillahi wal masjid al haram a cikin wannan aya ana tsoratar da mu guji irin wannan sifa ta kahurai wanda aka siffanta sai da ita bayan kahurcin kuma da kangewa game da sha'anin masallaci mai alhurma da aiki na Allah gaba ɗaya ma mutum ya guji hanawa ya guji kangewa ya guji hana ruwa gudu cikin tahiyar addinin Allah kuma cewa wannan mummunan narkon ya tattare ga duk wanda yayi niyyar aikata wasu ayyuka na asha da wani ayyuka na alfasha a cikin masallaci mai alhurma kamar yadda yake cikin addurar nizamu addurar fi tanasubul ayatu wasuwar mujallal nasha uku a na gaba fa'ida ta 19 yustafadu min iktirani zulmi bil ilhad ha huna anna al murad bi hadha al ilhad ma yakunu fihi mailun ila al zulm shi kan shin an ce lafazin al ilhad ya tattara har zalumcin a ciki to amma nan gurin da aka kawo bayan an hudu al ilhad daban kuma aka kawo al zulm daban yana nuni akan cewa to ilhadin daban zalumcin daban shi kuma nan ilhadi ana nihin karkata zuwa ga zalumci ba ma zalumcin ba dan saboda saban Allah idan ya girma ko kuma ya zama na karami to kawai zalumci ne yake ana kiran shi da zalumci shirka an kira ta da zalumci inna shirka la zulmun azim shirka zalumci ne mai girma fi hazal qaid i'tiraz minhu kama yuhul haqq kasaddi almuslimin alkufar an almasjid alharam to a cikin wannan kaidin da aka sa akwai kiyayewa gami da abin da zai kasance ya fuskanci gaskiya ne in yuri fihi bi ilhadin bi zulmi ilhadi na zalimci yace la yan bayyi qurbanu hal mahalul muqaddasa bai kamata ba duk wani abu na zalimci ko mun kankanta shi ko mun nau'in shi anihi guri mai tsarki da shi wa kana saddul ha'id wal junub kenan sai ya zamana anan gurin da aka ce wa man yuri fihi bi ilhadin duk wanda ya nuho masallaci mai alhurma bi zulmin kuma da zalimci kayyadewa da aka yi da zalimci dan ya nuna mana cewa kayyadewa kai hanawa kangewa idan ta kasance ba ta zalimci bace kangewa ce ta gaskiya to wannan ba zai shiga kalkashin wannan wa'idi ba da Allah ya faɗa kamar mai haila ta zo ta shiga masallaci mai alhurma ka hana ta ka kore ta ko mai janaba ya zo ya shiga ko barawo ya zo ya shiga kaga kangewa ce kai hanawa ce kai da aje masallaci mai alhurma amma ba bi zulmin bane ba baka shiga ba kalkashin wannan shi bi haƙin ne ilhadi ne amma bi haƙin ba da zulmin ba kenan shi yasa Allah madaukin sarki ya kawo shi bi ilhadin sai ya ce bi zulmin sai kangewa ta zalunci ba kangewa wadda ta kumshi alkhairi ba wa musliman ulima annahu min ahli albaghi wal idrar bil muslimin da ma duk wanda aka san cewa yana abun nan yana hana mutane akan aiki na alkhairi in ka ce zaka hana shi wannan ba zaka shiga karkashin aya ba kamar yadda ke cikin nuzumul durr fi tanasubul ayatu was suwar a cikin nan gaba da yake cewa ta'alili da ya kawo man yuri fihi bil hadin bi zulmin nuzqahu min azabin alim al ma'dufa alaiha min jihati anna al muhid fil masjid al haram kad khalafa bi ilhadi fi ma amara Allah min tadhhiri hi amara bi bina'ihi nan gurin ta'alilin da Allah ya sa aka kawo wannan jumlak dan saboda nuni ne ta dalilin da yasa ma'ana aka yi mummunan wannan narko dan saboda Allah tun lokacin da ya halicci dakin shi yayi umarni da cewa a tsarkake shi tun lokacin da ya umarni da a gina shi wa takhallus min zalika ila isbat zulm a ce mutun ya hudda wannan tsarkakewar ya kawo zalunci da shirka a ciki da kahurce ma ni'imar Allah akan tsaye da masallaci mai alhurma da shar'antawa ta haji to wannan ba karamin laifi bane abu na gaba fa'ida ta gaba cikin hadar Allah da yake cewa izbawwa ana li ibrahima bi idafati ismu zaman ila aljumla alfi'liya duna almasdar isharatan ila anna zaman hudusu hazihi tabawwa zamanun azim wannan nuni ne Allah madaukin sarki da bai idafa abun zuwa ga ismu zaman ba zuwa ga masdari ba nuni ne zuwa ga ce mana lokacin da aka yi abun nan lokaci ne mai tsawo wa izbawwa ana fi waqatin azim kuma cikin lokaci mai wannan lokaci mai girma a cikin munasaba mai girma kuma wannan yazo ne a zamani mai girma shi yasa aka kawo shi akan cewa babu ana dan yana nuna tajaddudi kama cewa zamani ne na yanzu ana cikin shi a yanzu na gaba yu khazmin ta'rifil bayti bi lamil ahad a ciki gaba da mun ga cewa makanal bayti ba a ce makana baytin ba a kawo shi da nakira ba sai aka kawo shi da alif wal lam wanda ita ce ma'rifa lamul ahad wanda yake nuna mana cewa lokacin da aka sabko wannan aya masallacin wannan sananne ne a wajen wanda ake ma magana inda a ce basu san shi ba da ba an sa alif wal lam ba sai a ce makana baitin gurin wani daki amma sai aka ce gurin dakin kenan yake nuna cewa sun san da shi sun san da dakin shi yasa aka kawo lamul ahad dan tana nuna akan cewa abun sananne ne ba wukai an kawo ta ba akan wannan batta da wata fa'ida kamar yadda mai at-tahrir wa tanwir yayi nuni min ajallul hidayatin nafa'isil min jumlati na daga cikin mafi girman abin da shiriwa kyakkyawa da zan mu dauka a cikin kalkashin da Allah yake cewa izbawwa ana li ibrahim makanal bait Allah ya bayyana ma ibrahim alayhi salatu wassalam gurin da zai gina wannan daki kuma ya gina shi bai san ba ina zai gina shi sai Allah madaukin sarki ya nuna mishi wannan guri kuma ya san wannan gurin kamar yadda aka sanar da shi lokacin da aka sabko aka bashi labarin cewa ya azaka wannan gimshikai na dakin a wannan gurin kuma da umarni ne na Allah madaukin sarki kenan Allah yana so nuna mana cewa da umarnin shi ne annabi Ibrahim ya gina wannan daki in an ce dakin Allah wani bai zo bai ce a dakin Ibrahim dai tunda shi ya gina shi to Allah ya nuna mana cewa da umarnin shi ne kuma da aza umarnin shi ne cewa ga gurin da za a yi shi gurin da za a yi ma da azafan da son kin Allah ya nuna mishi ta hanyar aiko Jibril fa'ida ta gaba cikin sabkar da annabi Ibrahim da aka yi a wannan guri na daki izinuhu bi an yatakhazahu mab'atan cewa an bashi izini ya zamana shi ya dauke shi a matsayin mazauni maqarran yabni fihi baitan ya zamana a wannan gurin shi dai sirri shine lafazin bagwana yake ne an zamanar da shi cewa ya zamana a nan gurin ya zamana maqarqin shi matabbacin shi li gharad an yakuna ma'awal ladin dan Allah yana nihin wannan gurin ya kasance matattara ce ta addinin shi wa ma'ahadan li iqamati sha'airihi kuma ya zamana guri ne wanda za a tsaida alamun addini na Allah fastatabba at-tashawuf li tahqiqi hadha al-gharad sai aka yi kokarin tashawuf aka yi kokarin nuna mishi yayi kokarin bibiya annabi Ibrahim ya cika wannan gharadi ya cika wannan abun bukata na Allah madaukin sarki dan ya sanar da shi addinin Allah dan saboda anan ne ya kawo shi da an at-tafsiriyya wa izma qana li Ibrahim kana bait allazi taqau ba da jumlati fiha ma'anal qawl duna hurufihi abu na gaba kamar yadda muke fa'idantuwa a cikin lam cikin cewa li Ibrahim مزيد اختصاص التشريف وتكريم له باتي بو اذ بو انا ابراهيم با سي aka ce iz bo ana li ibrahim lam kinnan dan tayi nunin cewa wannan sabkar wadda akai annabi ibrahim ke banta shi akai da ita ba a gama shi da wani ba ba a ce da kai da wani ku je ku zamana shine wadda lam kinnan take nunawa dan saboda an ce ma iz bo ana ibrahim makanal bait shi ma ka ya bada ma'ana amma lam kinnan tufidu al ikhtisab hadhihi al maziyah al kubra dan ta nuna cewa wannan daraja mai girma wannan kima kimantawa da mutuntawa annabi Ibrahim khasatan ne shi aka ma kuma wannan nuni ne game da kari gabe da girman darajar shi yana nuni kuma ga cewa annabi Ibrahim Allah ya kula da shi ya bashi girma ya bashi daraja khalili ne na Allah hatta kasance ta yadda shi kadai Allah ya ma wannan umarni ba game da kowa ba kamar yadda bayani yake cikin ruhul maani tafsirin al-Imam al-Alusi abu na gaba na daga cikin fa'idodin da muke dauka na kasancewa annabi Ibrahim an sabkar da shi a wannan guri anna Allah yaj'alu hadhal baiti qiyaman lin-nas cewa Allah zai sanya wannan daki ya kasance matsaya ce ga mutane tsayuwa ce qiwamun fi masalihim diniya wa dunyawiyya dakin nan zai kasance sababin tsayuwar su ce da daidaita su cikin masalahohin su na addini da masalihin su na duniya kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa ja'alallahu ka'batal baital haram qiyaman lin-nas Allah ya sanya Ka'aba daki mai alhurma ta kasance qiyaman lin-nas ma'ana maka qiyaman lahum fi masalihim dunyawiyya wa dunyawiyya diniya wa dunyawiyya daidaita ce a gare su sha'anin daidaita maslahar su ta addinin su da kuma ta duniyar su kamar yadda yake cikin Jami'ul Bayan tafsirin al-Imam al-Qurtubi kuma a gaba dai cikin abin da zan mu karanta zan mu fahimta game da sabkar da Ibrahim da aka yi a wannan guri ya kasance masabki ne tabbatacce nashi wanda aka zamanar da shi da shi da zuriyar shi da wanda za su zo nan baya laftun ila ma udu Allah ta'ala min al-ladaif wal ayati al-bayyinati al-bahirat nuni ne zuwa ga Allah yana nuna mana cewa akwai ayoyi da alamomi da tausasawa a wannan guri mai alhurma mai daraja wani abu mai kima wani abu mai daraja zai bayyana a wannan guri kamar yadda Allah madaukin sarki ya bayyana mana kuma abubuwan da suka bayyana ko su ne masu yawa da muka gani na cikin musulunci annabi alayhi salatu wassalam mun ga yadda ya zamana wannan guri ibn atiya yake cewa qul ma yufariqu ahadul bait illa huwa yara annahu lam yaqdi fihi wadaran da yake cewa qiyamal linnas babu wani wanda zai kasance ya rabu da daki mai alhurma sai ya kasance ya ga cewa eh lalle Allah madaukin sarki bai raba shi da wata bukatar ya koma wannan dakin ba masabatan linnas ne wa amana makoma ne ga mutane marji'an ne linnas kowa zai ga cewa duk rar da ya rabu da wannan daki ya rabu da wannan gida to yana kokarin bai cewa kai makan nan wajen sauna wani tahi kauna ga jimin tahiyya duk da wahalhalun da ake sha matukar ne yana da kudin tahiyya to zai ga yana da gurin cewa ya koma koma sauna wazi wanda wannan yake nuna mana wannan mabawu'a kin da Allah ya ma annabi Ibrahim cikin idafa da Allah abu na gaba idafar da Allah yamma dakin yake cewa dahir baitiya tashriful lil bait wa tanwihim bihi daukaka wannan daki ne da kuma nuna mana girman daraja ta wannan daki kaga bai ce ba wa dahirhu ka tsarkake shi wannan dakin da an yi ta ambatan shi ba da damiri ma aka kawo yana biyan bukata a ce wa dahirhu sai aka ce wa dahir baitiya ka tsarkake daki na sai da Allah yanda sa ba shi ga kanshi yace daki na dan ya nuna mana cewa kowane dakuna na Allah ne dakin kama na Allah ne dakin da muke ciki na Allah ne amma sai yake bace wannan daki da cewa dakin shi dan saboda nuna mana girman daraja shi da nuna nasaba shi zuwa ga Allah ma wani sharaf ne wani girma ne ga shi dakin kamar yadda ibnu ashur yayi bayani cikin at-tahrir wa at-tanwir ja'at at-tabu'a al-mufassara bi sabkar da annabi ibrahim da aka yi ya zamanu wannan guri an fassara mana wannan sabkar wa shine cewa Allah ta shirki bi shay'an kada kai shirka da ni ko daya da komai kuma ka tsarkake daki na ga masu dawafi da wanda suke tsaye da masu ruku'u da sujada nace fihi laftun ila a'azamul hidayati allati yaji'u fi dali'atiha daga ciki akwai waiwaye zuwa ga mafi girman shari'a da zan mu dauka cikin harkon shi shine an yi kunal baitul haram منذ ذلك الحين رمزا للتوحيد الله تعالى مسان cewa wancan daki tun lokacin da aka kafa shi aka aza asas din shi foundation din shi to ramzi ne makoma ce alama ce ta tauhidin Allah madaukin sarki sai kasance duk wanda yake wannan gurin to an umarce shi da yin ikhlasi da yi kuma kyautata tauhidi a wannan guri kuma da sanar da mutane gabaki dayan su da wannan tauhidin fa ya'budu rabb hadha albayt la yushrikuna bihi shay'an su bauta ta ma Allah madaukin sarki mai wannan dakin ba tare da sun yi shirka shi da kowa ba kuma nuni ne zuwa ga cewa su wanda Allah ya sabkar da shi wannan guri ya zamanar da shi wannan guri a matsayin shi na mai gurin to fa yana da wani haƙi akan sauran al'umma na musulmin duniya gaba daya wanda ya hau kan shi sama da sauran jama'a sanin wannan ne yasa zaga Saudiya hukumomin komun lalacewar lokaci sun yi kowane guri kokarin taimaka ma addini da kokarin ta wajen raba da tattaudoci masahibkin da suke zawa kyauta suke buga su buga musu sai da mushaf me yasa ran saboda sun san wani wajibi ne na musulmin duniya da yake bisa kansu in ba su yi shi ba suna da doriyar lizinibi sama da sauran wasu musulman na duniya haka nan me yasa suke ta neman jama'a suke ta neman al'umma cewa su je can su yi karatu kyauta har ma a taimaka musu hakaza sanin wannan wajibin da yake kansu kuma dauri ne na malamin ba hukumomi ba hukumomin da ya wuce hukumomi su wannan bai sha musu kai ba sai kasance farkon wanda zai zama wajibin shi ne na da'awar zuwa ga addinin Allah wanda yake sabki a wannan daki shine abin da yake nuna mana cewa da aka ma annabi ibrahim an sabkar da shi a wannan gida a wannan daki to kuma sai aka aza mishi wajibin da ke kan shi Allah ta shirk bihi ya bi shay'an wadda hirba yace da daifin ga kamiya zuwa karshe kuma za a fahimta a kalkashin wannan aya cewa annahu la yuzu an yutraka inda baitul harami qazrun min al-aqzar cewa bai halitta ba a bar wata kazamta ko wani datti daga cikin dattituka a cikin dakin wannan mai alhurma wala najis min al-anjas al-ma'nawiyya wala al-hissiyya ko kuma wata najasa wadda ta kasance ta ma'ana ko najasa ta abinda ta al-hissiyya wadda ana iya ganin ta a ido ko kuma wadda ana iya sanin ta amma dai ba najasa bace ma'anawiya najasa wadda take zahiri a barshi da wani kashi da wani bawali da wata kazamta a cikin wadda zahiri ana ganin ta ko kuma najasa ta ma'ana a dauko ta dukiyar haram a gina shi da ita a dauko dukiyar sata a kawo a Ka'aba ado da ita da makamancin wannan duka yana cikin tsarkake dakin Allah gabaki daya kuma a tsarkake shi daga dukkan ayyuka na jahiliya da duk abubuwan da suka shahi ba na daidai bane shi muke fahimta kalkashin wannan aya kuma yana daga cikin abin da zamu fahimta zamu karanta cewa mafi girman shiryuwa a cikin wannan daki shine a tsarkake shi game da shirka a tsarkake shi game da shirka shirka kuma wadda take sananna wadda can sun kasance jahiliya suna yin ta kuma nan da aka ce litaifina wa dahir baiti da aka ce ka tsarkake daki na aka ce litaifina cikin jumla wa dahir baiti ya khususiyatu litaifina bil bait wa tanwihim bi sharafihim kuma khususiyya ce ga nuni cewa dakin mafi girman ibada da za a yi a cikin wannan dakin shine dawafi shine dawafi shi yasa malaman fiqh suka yi ittifakin akan suka tahi akan cewa duk wanda ya kasance bako ne in ya tahi Ka'aba abinda aka hiso gare shi yawaita dawafi ba yawaita sallan nafila ba yawaita dawafi dan saboda shi ya zo ya koma ne nafila a ko ina ana yin ta masallacin garin su ma sai ai amma dawafi ha dawafi ga wanda ya kasance ba kone shi aka yi so ya yawaita idan ya tahi makka kuma dan yayi nuni zuwa ga girman dawafin da kuma ruku'i da yin sallah dan ya nuna mana game da girman sallah a gurin a wannan guri mai albarka shi yasa aka zabe su aka ce da rawaita daifina ai aka ce wal qa'imina wa ruku'i sujud kuma ana fahimtuwa akan cewa tsarkake dakin wannan gami da masu dawafi da masu tsayuwa da sallah ya wadatar akan cewa duk wanda ya nihi su da cutarwa ko ya nihi masu bautar Allah wanda wannan ita ce siffarsu to idan mutun ya nihi su da cutarwa ya san cewa yana da mummunan narko kamar yadda ya gabata gami da mummunan narko na kafare za a fa'idanta a cikin wannan aya gabatar da siffar wanda suke masu dawafi akan wasu cikin siffofi dan saboda cewa dawafi a wannan dakin kade ake yin shi hikimar da tsa Allah ya fara gabatar da daifina wal qa'im bai ce ba wal qa'imina wa ruku'i sujudu wal daifin bai kawo masu dawafi a tsakiya ko karshe ba sai kawo su da farko dan saboda dawafin anan kade ake yin shi ba a yin shi a wani guri dan saboda shi ita ce ibadar da a da Ka'aba kade take banta da ita ba a yin ta a wani guri ba aikata ta a wani guri wanda yake ba wannan ba kamar yadda zan mu fahimci da aka kawo cewa alqa'imina sune masu sallah to suna daga cikin mafi girman siffar in an ce alqa'imina masu sallah dai ake nihi kuma bayan wannan aka ce war ruku'i sujud masu ruku'i da sujada amana nunin cewa ruku'i da sujada cikin sallah suna da abubuwa ne masu girma sune ma kashin gadan bayan sallah wanda in an rasa su babu sallah abana gaba yustafadu min at-ta'bir an salati bi arkaniha min al-qiyam wa ruku'i wa sujud ad-dilala ala anna kullu ahadin minha mustaqillan bi iktida'i tatahhur aw at-tabu'a kuma amana nunin cewa kowanne daga cikin ruku'u da sujada a cikin sallah wani abu ne wanda shi karan kanshi yana zaman kanshi an kafa Ka'abar dan saboda shi to kuma ina in aka ce sun hadu su duka da su da dawafi da sallar da tsayuwa gabaki daya kamar yadda zan mu fahimci inda aka yi adafin adafin da'if qa'imina alan akan ad-da'ifina cikin war ruku'i sujud aka ce lid-da'ifina wa qa'imina wa ruku'i sujud zan mu fahimci anna kullam min ad-dawaf wal qiyam ibada bi ra'siha mustaqilla cewa kowanne akan tsayuwak da kuma ibada gabaki daya da abun nan dawafi da tsayuwa kowanne ibada ce mai zaman kanta gudan su bai wadatuwa gami da daya shi yasa aka yi adafi akan su dan saboda al-adafi yaktadil mugayara in ji malaman nahwu din an yi adafi kaza akan kaza yana nuna akan cewa kazakin nan ba shi bane kaza wani abu ne daban da sabanin ruku'u da sujada su kuma suna nan tare suke da sallah kalkashin sallah suke shi yasa ba a kawo adafi a tsakanin war ruku'i sujud ba duk abinda maga Allah ya cire ko ya tabbatar ko ya hudda to da kun hikima a ciki aka ce lid-da'ifina sai aka ce wal qa'imina al qa'imin sune masu sallah go to kuma aka ce war ruku'i sujud da masu ruku'i ba a ce ba wasu sujud da masu ruku'u da masu sujada dan saboda da ruku'un da sujada da ake nihi anan sai a cikin kalkashin wani abu dai suke ba wani abu bane daban cikin sallah ne suke da ruku'u da sujada ai cikin sallah suke to kama abu dai ne tare suke ba ibada bace kowanne ake nihi mai zaman kanta kenan wannan wani ba zai zo ya ce sujud kenan ana nihin sujada ta sujudu tilawa ko sujudu shukr ba ya shiga ba dan saboda ba ai adafi ba da wawo kamar yadda aka yi a baya في الآية أن الملحد من المسجد الحرام قد خالف بالإلحاد فيه ما أراد الله cikin ayoyi mun fahimci cewa duk wanda ya kasance mai ilhadi ne da baudewa a cikin masallaci mai alhurma to wannan aikin da yake ya saba ma abinda Allah ya umarni ne cewa a tsarkake wannan daki tunda aka gina shi kuma yana bijirar da kanshi ne gami da kafurce ma ni'ima Allah a wajen tsaye da masallaci mai alhurma da shar'an tahajji a cikin shi kuma akwai suka gami da duk wanda ya shirka a cikin daki mai alhurma ko a kewaye na daki mai alhurma wannan shine ma'ana ana nuni ga cewa babanku da aka sa shi gina wannan daki shi ma an umarce shi da cewa ya tsarkake shi gami da shirka to kuma ya akai ku wanda zaku taho daga baya a ce kuna shirka a kewayen shi mushrikai ake ma wannan mushrikan Makka ake ma wannan magana lokacin da adan ayi Annabi Muhammad ake sabko ma da wannan magana kuma kafiran mushrikan da ake magana da su mushrikan Quraisha wanda su suka hana Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Makka to nuni ne ake musu sun san cewa salsala aka ba Annabi Ibrahim kakansu ne to ake musu nunin cewa kakan kuma da ya gina wannan ɗakin an umarce shi akan cewa ya tsarkake shi gami da shirka ya tsarkake shi gami da wani abin da ba daidai ba to kuma yaya ku zaku taho jikokin shi a same ku da irin wannan mummunan abin kenan wannan kamar ta'wid ne ake musu nuni ne ake musu a boye a fakaice dan yana da kima Annabi Ibrahim a zuciyarsa sun san kowa ne kakan sa ne kuma sun yarda da annabtar shi to su san cewa kakan naku da kuke tinkaho da shi ku jikokin shi ne shi ma ga umarnin da aka bashi kuma cika shi to kuma in kuka zo kuka saba ma umarnin shi kuke shirka a dakin shi to lalle kun baude ma kakan kuma wanda yake kuke tinkahon da shi abu na gaba kazalika la yakhfa dirad hadha ta'an wa ta'rid ala kulli man tasawwa misal awsafil kuffar haka nan bai boyuwa ga duk wanda ya sani duk wanda ya fahimta cewa duk wanda ya siffanta da wannan siffa yin shirka a masallaci mai alhurma da rishin cika alƙawali ga to idan mutun yayi wannan rishin cika alƙawali ne ga alƙawalin da Annabi Ibrahim ya dauka ya azaji kokin shi akai kuma ba da lallashi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi masu girma masu karamci cewa Allah zai abin nan zartan musu alƙawalin da ya musu na cewa za su yi dawafi a wannan masallaci mai alhurma a nan gaba da yake cewa cikin suratul fatih likarsa da Allahu rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhuluna al masjid al haram insha Allahu aminin ta zuwa karshe wannan bisharar nuni ne Allah yake cewa lalle zai cika ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi wannan alƙawli da wannan bishara da ya musu ina ga anan zan mu takaita a takaice nan mun samu wajen fa'ida 42 a galkashin wannan aya kuma wanda ba karewa suka yi ba inda a ce zan mu dauki aya daya da fahimtar fawaidin kinta da ma Mustafa Adamina to kun ga yadda ake daukan fa'idodi galkashin ayoyi ku da ake ka muku to ina ga manda wannan ɗan fa'idodin da wannan malamin yake ka muku nan an kawo su ne kamar yadda na muku bayani ba dan su biya bukata ba dan saboda dacewa su da marhala kuma dan saboda su ya kamata a kawo kenan kaga inda wannan irin masu wannan tsarin muka dauka muka kawo aka yi su a cikin wannan kuma aka ce su za a yi imtihani to kaga ba kowa zai sha ba sun yi fa'ida sun yi alkhairi cike suke da dimbin ilimi ba gamin su da wannan to amma dole ce take sawa sai zamana a takaita da babu gonda ba dadi sai a yi dan kadan ba tare da ya biya bukata ba wannan aya ɗaya wannan da muka kawo ayoyin wannan guda biyu da suke like da juna fa'idodin su ga su wajen mai wannan littafin fa'ida wajen nawa ya kawo yanzu nan muna 42 fawaid wajen sun kai 50 da ya kawo na makta guda daya wanda mu kuma a can kaga kowane maktayi abinda muke kawowa kowane maktayi abinda muke kawo bai wuce shi wannan mai littafin yake kawo bai wuce yan guntattakin fa'idodi ba su wuce uku ko hudu su ma wanda ko jahili yana iya kera wannan fa'idodi ne na malamai fa'idodi ne wanda istinbadi ne da tsayawa da tadabburi da fahimta amma su wannan da saboda ya san da su wa yake magana ya san da su ha yake magana to ya takaita akan fa'idodin da ko jahili zai iya huddo su a karkashin aya an tambaye shi duk wanda dai aka zo aka jayo mishi aya aka karanta ta aka fassara ta aka ce Allah zano mu wani abu ɗaya wanda ka fahimta ko bi karkashin ayan nan ko hulla yana wuciya ka tsaira shi ka karanto mishi ka zano mishi ce da Allah zano mu wasu fa'ida biyu karkashin abinda ka fahimta matukar ne mai hankali ne zai san cewa ai lalle wannan magana da aka yi na fahimci kaza an da hirbe ce da daifin wal akifin wa ruka'i sujud in muka ce da Allah zano mana wata fa'ida takaitatta a kawace wanda kake ka fahimta kalkashin wannan aya da muka fada waye bai iya kenan ce mun fahimci cewa dakin Allah tsarkake shi ake masalan ana tsarkake shi gami da kazamta gami da datti tunda gashi kyarara abinda aka fada to irin wannan fawaid din shi sune ya takaita akan su wanda kuma fawaid na ilimi cikin manya-manyan tafasir na malamai ake hada su wanda la shakka hada sun wannan shine ilimi kuma shine dokan alhidaya a kalkashin littafin Allah fahimtar littafin Allah da dokan shiriyar da yake kumshe da ita ba kadan bace to daukan ta dole bai yiwa da wannan dan abun kadan da akai kawai illa iyaka takaitawa ce wanda kan mutun ya doka cewa an sabke wajibi ne awan muka fada daidai Allah ba mu nada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi